Dubban mazauna ƙauyuka da dama na ƙaramar hukumar Uro Gelaje ne ke samun mafaka a garin Torodi yau makonni akalla biyu bayan da 'yan ta'adda suka ba su wa'adin ficewa ko kuma su ɗauki tsauraran matakai a kansu. Mafari kenan ministan cikin gida Hammasula Adamu ya kai ziyara a sansanin waɗannan mutane domin ba su ƙwarin gwiwa.
Sai da porte ce reconfort moral le soutien.
Yace mun zo dauke da sakon karfafa muku gwiwa da goyon bayan shugaban kasa kuma mu ƙara jaddada muku aniyar warware wannan matsala cikin hanzari don ganin zaman lafiya ya dawo a waɗannan gundumomi biyu na kasar mu wato Sai da Torodi.
Dans cette partie donc de notre pays, le département de Sai et de Torodi.
Ministan ya ƙara da cewa gwamnatin Niger ta kuduri aniyar gudanar da wasu manyan ayyukan da za su bada damar samar da ci gaba a wannan yanki.
Dans le cadre donc du programme corridor
yace a ƙarƙashin shirin bunƙasa hada-hadar kasuwanci a tsakanin tashar jirgin ruwan Lome zuwa Waga da Niamey za mu gudanar da ayyuka da dama na cigaban al'umma da suka shafi waɗannan gundumomi inda za mu kashe miliyan 20,000 na sefa don gina hanyoyin zirga-zirga na karkara ba idan ayyukan gina makarantu 132 da asibitoci. Saboda haka muke kiran 'yan asalin wannan yanki musamman shugabannin al'umma su sa himma
a se saisir de cette occasion pour travailler.
Jahar Tilaberi da ke makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso na fama da aika-aikar kungiyoyin ta'addanci inda ko a ranar Alhamis din da ta gabata 'yan bindiga suka kashe manoma 12 a gonakinsu. Abin da ya sa tawagar ministan cikin gida zuwa inda abin ya faru wato karkarar Anzuru domin jajantawa jama'a tare da ba su ƙwarin gwiwa. Lamarin tsaro a wannan yanki da kasar Faransa ta girke wani bangare na sojojinta da ta kwashe daga Mali da sunan dafawa dakarun Niger a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda na daure kan daukacin 'yan kasar da ke mamakin yadda matsalar ke kara ta'azzara. Na tuntubi mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdurrahman Al-Kasim domin jin fasarar da za a iya yi wa abin.
Yankin iyaka uku yau akwai kalifanci na IS wanda a riga an kawo shi, bayanai wanda ake samu sun tabbatar da haka. Kuma daga wancan bangaren abin da ya shahi inda zaka gangarawa kai Mali kai Burkina Faso shi kuma hannun jinimi yake, saboda shi yasa ita Burkina kusan kashi 50 ko 60 cikin 100 na kasarta baya ga hannun ta, yana hannun su wannan kungiyoyi wanda suke da alaka da jinimi. Ita ma Mali take cikin wannan abin saboda ana ganin ma irin yanda kawanyar da suke nan suna yi ma birnin Bamako sun ma wuce magani arewacin ƙasa ko tsakiyar ƙasa. Tunda babu wani haɗin kai tsakanin ƙasashen kuma kowace ƙasa tana neman ma ta kulla alaƙa da abin da yake barazana ga makwabciyarta, saboda ita dai ta kare kanta. Kaga shi yasa dukansu suka faɗa tarko tunda babu haɗin kai.
A taron su na farkon watan nan na Yuli, shugabannin ƙasashen kungiyar Sai da Yawo sun nanata aniyar kafa rundunar haɗin gwiwa don yaƙi da ta'addanci sakamakon lura da abin da suka kira ƙalubalen da ke barazanar mamaye baki ɗayan yankin. A yanda talakawa a nasu bangare yake ganin kamar ana jan kafa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.